sosai wanda ya halice mu ya halice abin da ke gaban mu da bayan mu mahalicin dabbobi mahalicin aljanu mahalicin mutane tabaraka wa ta'ala wanda ya halice sammai ya halice kasai da abin da ke tsakanin su a cikin wasu kwanaki guda shida kididdigagu sannan ya daidaita akan al'arshin sa tabaraka wa ta'ala yan uwana musulmi wannan huduba ta mu ta yau tana magana ne akan muhimmancin alqur'ani da irin abubuwan da alqur'ani yake koyar da wannan al'umma ba dan komai ba saboda musulmi yayi kyakkyawar riko da wannan littafi mai albarka alqur'ani mai girma wanda shine ainihin wato jagora riko da alqur'ani shine nasara a rayuwa watsar da alqur'ani tabewa ne watsar da alqur'ani halaka ne kin bin karantawa alqur'ani masifa ne kuma ƙarshen wanda ya kauce wa karantawa alqur'ani shine ya shiga wuta alwal iyazu billahi Allah kiyaye mu dan haka wannan huduba tana magana ne akan awamirul qur'an abubuwan da alqur'ani yake ta umarnin bayin sa su aikata dare da rana ba dan komai ba dan su kubuta asali shi wannan alqur'ani Allah ya aiko shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saukar da shi ga shi wannan annabi a tsakanin shekaru guda 23 annabi sallallahu alaihi wasallama yana karban sakon Allah yana koya wa mutane dare da rana ba a saukar da shi dare daya ba kamar yadda aka saukar da attaura ko linjila ba a'a dan mu iya haddace shi mu iya fahimtar sa mu iya gane shi shi yasa aka saukar mana shi a hankali dan mu yi aiki da shi amma yau abun bakin ciki abun tashin hankali daga cikin waɗanda suka fi kowa jahiltan mai qur'ani yazo da shi akwai a musulmi a ciki musulmi ya wayi gari bai ma san me Allah ya ce ba musulmi ya wayi gari bai san dokar Allah da ya kafa masa a cikin littafin da in ya karanta shi shine zai samu kubuta ba dan haka ya koyan uwana ku sani cewa wannan littafi ne alqur'ani littafi ne da yake cike da falala da kuma kyawawan dabi'u yana dauke da hani yana dauke da umarni shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya rayuwarsa yayi ta fadakarwa ne yayi ta karantarwa ne akan abinda wannan alqur'ani yazo da shi an tambayi na Aisha hadisi sahihi ingantacce yaya halin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tace kana khuluquhul qur'an dabi'ar annabi gaba ɗaya shine alqur'ani ma'ana idan kaga annabi to kaga abinda qur'ani yake nufi da haka shi yasa ake so musulmi ya zama ahlus sunna mai yin riko da abinda manzon Allah yazo da shi mai yin riko da abinda annabi ya karantar mai yin riko da abinda annabi ya koyar ahlus sunna shine wanda yake cewa yana rayuwa ne akan awamirul qur'an umarni na alqur'ani yana hanuwa akan duk abinda alqur'ani ya hana shi musulmi na kwarai musulmin arziki bawan Allah na kwarai shine wanda yana rike hannunsa sai abinda qur'ani yace yayyayi yana kamewa sai abinda alqur'ani yace yayyayi yana hanuwa akan abinda qur'ani ya hana shi yana aikata abinda alqur'ani yace ya aikata daga cewa wanda alqur'ani ya koyar da mu ya koyar da mu mu zama masu gaskiya masu aikata abinda muka faɗa kada ka rinka cewa ayi kaza amma kuma kai kana aikata kaza karka ce a daina ƙarya kai kuma amma kai ne gaba wajen yin ƙarya karka ce a daina cin haram alhali kuma kai ne gaba wajen cin haram karka ce a daina zalunci alhali kuma kai din kana cikin manyan azzalumai atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab yanzu za ku zo kuna umartan mutane da nagarta da da'a da bin Allah amma kuna hana kawukanku ku ba ku aikatawa da haka aibu ne zubar da mutunci ne zubar da kima ne mutun yazo yana aikata sabanin abin da yake gaya mutane wannan ku rike koyarwa ne da ainihin koyarwa alqur'ani annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam ya gaya wa mutanen sa yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu ni ba na nufin in umarce ku da wani abu kuma in saba da abinda na umarce ku inji annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam kina abin da yace wa mutanen sa to shi ma yana aikatawa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yake mutanen sa yana aikatawa kai ma mutumin kirki abinda kace wa iyalinka su yi kana yi abinda kace wa jama'arka su yi kana aikatawa la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idha fa'alta azim wani bawa Allah yake cakar ka hana mutane aikata wani dabi'a kuma kai ka zo kana aikata wannan dabi'a din wannan abun aibu ne gare ka in ka aikata wannan ka aikata babban laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisi ingantacce za a zo da wani mutum ranar tashi alkiyama za a jefa shi a cikin wutar jahannama hanjinsa zai zazzago cikin zai fashe yana jan hanjinsa a ƙasa yana ta kewayawa a cikin wuta ƴan wutar kansu sai sun zo suna kallon wannan mutumin ka duba fa su din fa suna cikin wuta suna fa cikin azaba su karan kansu amma saboda bala'in da wannan mutumin yake ciki su kansu sai sun zo suna tsaye a wutar suna kallon sa sissir shi a yawa ne me ya same ka kake cikin wannan azaba azabar da ta fita mu alam takunta amruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkari yanzu kai a duniya ba kai kake umartan mu da kyakkyawa ba ba kake ce mu yi sallah ba ba kake ce mu yi azumi ba ba kake ce mu yi amana ba ba kai kake ce mu bi iyaye ba ba kai kake cewa mu yi kaza ba yace na kasance ina umarnin ku da waɗannan amma ni ba na yi kawai cewa nake ku yi amma ni ba na yi da haka Allah ya jarbe ni da wannan azaba hadisi yana nan cikin Bukhari da Muslim da haka Qur'ani ɗan uwana ya hana mu baki biyu mu ce kar ayi mu kuma mu aikata kar ayi zina kuma kana zina kar ayi sata kana sata ka hana iyalinka kaza kai kuma ka je ka aikata kar ka aikata ka wannan mummuna abu ne abu na gaba umarnin da Qur'ani ya mana umarni da ciyarwa ya mana umarni da taimako Qur'ani yayi umarni da agazawa musulmi kar ku zama marowata musulmi kar ku zama masu riƙewa musulmi kar ku zama bakwa taimako Qur'ani ya ce a taimaka ko ana cikin matsi ka taimaka ko kana cikin yalwa ka taimaka a fili ka taimaka a boye ka taimaka yanzu hankali zai dauka Allah ya baka ya baka ya baka ya baka ya baka kai kuma kai ta riƙewa baka bayarwa baka bayarwa baka bayarwa hankali zai dauka ko mota da Allah ya yi bature ya yi ta da aka zuba mata mai aka sa mata bakin mai sai aka mata salansa idan ta sha sai ta fitar dan adam da aka yi shi in ya ci ya ci sai ya je ya tsuguna kai fitsari kai bayan gida wannan fitsarin ka zai amfani wani bayan gidan ka taki ne zai amfani wani tsuntsu da aka yi shi in ya ci sai ya bayar yaya Allah zai ta baka kai kuma kana riƙewa kana tarawa ka gina gida ka gina hotel ka gina kasuwa ka gina kaza ka rike makotanka suna mutuwa da yunwa abokananka suna cikin talauci iyayenka suna cikin wahala ƴan uwanka suna cikin bukata ka gina ka dinka ka hau ka je ka dawo kai 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 amma mutane suna cikin wahala suna tare da kai ba za su samu inuwarka ba kamar yadda Allah ya baka kai ba za ka ba wani ba da haka umarni Qur'ani ya bareke cewa ku bayar ku taimaka ko kuna cikin jin dadi ko kuna cikin yalwa ko kuna cikin rashin lafiya ko kuna cikin matsi ko kuna cikin kaza annabi ya ce mafi alherin sadaka shine sadakar da mutum zai bayar juhdul muqil yana da dan kadan ya dauka ya bayar amma yau ka duba yadda musulmi suke rayuwa a cikin talauci duba yau addinin musulunci yadda yake rayuwa a cikin bala a cikin roko mun kasa mallakan abubuwa da zamu rayu da shi mu bautawa Allah abubuwan mu na larura mu muna ganin waɗanda ba mu ba irin yadda suke kashe dukiyar su suna taimakon addinin suna taimakon ra'ayin su suna taimakon manufar mu amma mu musulmi mun rike mun ki mu taimaka mutum ya bar ƴan uwansa cikin wahala ya bar addinin sa cikin wahala ya bar makotansa cikin wahala ya bar kaza cikin ka da yawan mu mijin mataka shike fin ka cin moriyar kudin ka ka san mijin mataka wanda idan ka mutu shi zai auri matarka sai ya fi ka more kudin ya hau motarka ya zauna a gidanka ya more ya shakata ya yi abun alheri kai kuma kana nan kana mutuwa a je a ta dukan ka a cikin kabari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka ku taimaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alladhina yunfiquna fis sarai wad darra wal kadhimina al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muslimin, bayin Allah na kwarai su ne wanda suke ciyarwa suna cikin yalwa ko suna cikin matsi ko suna cikin lafiya ko suna cikin rashin lafiya. Sannan Qur'ani ya koya mana haɗiye fushi. Idan an bata maka rai, kai haƙuri, karka zama mai yawan fada, karka zama mai yawan fushi, karka zama kai dole idan an maka sai ka rama, wannan ba daidai bane. Ka zama mai afwa, wal afina anin nas. Qur'ani ya umarce mu da kyautatawa, wallahu yuhibbul muslimin. Ka farantawa dan uwanka, ka farantawa babanka, ka farantawa mamanka, ka farantawa makocinka, ka farantawa malaminka, ka farantawa kaninka, ka farantawa al'umma, kai dabbobin gidanka ma ka faranta musu. Aljannun da suke rayuwa a gidanka su zama sun samu amfaninka. Wannan shine cikakken dan adam, ba mutumin da zai zama mai mummunan hali wanda halinsa bai da kyau ba. Ya ku yan uwana musulmi, daga cikin abin da Allah ya umarce mu da shi akwai sauki amana. Qur'ani ya umarce mu da mu bayar da amana. Me amana? Abinda aka amince maka aka danka maka. Amanar kuɗi, amanar magana, amanar yaya, amanar iyali, amanar shugabanci, amanar kaza, amanar kaza. Duk wanda Allah ya dora masa amanar wani abu, wallahi ya sauke wannan amana kafin ranar tashin kiyama da za ta zo masa, yayi da na sani, ya ciza yatsa akan rashin sauki amanar da wato da bai yi ba. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Qur'ani yace Allah yana umartan ku ku bayar da amana zuwa ga masu amana. Wa idza hakamtum bainan nas, in za ku yi hukunci tsakanin mutane, an tahkumu bil adli, ku yi hukunci tsakanin su da adalci da daidai. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bi, inna Allaha kana sami'an basira. Imam Ibn Kathir yace wannan aya tana umarni da ka bayar da amana ga wanda ya baka amana. Amma yau ɗan uwana, waye mai rike amana a cikin mu? Ina masu rikon amana a cikin mu? Mutum nawa ne zaka gaya masa magana ka ce ni da kai, wallahi a wajen mai shayi zai je banka wannan magana? Mutum nawa ne zaka bashi amanar ya ka aura masa yarka, ka mutunta shi, ka darasta shi, ka kimanta shi, amma sai ya ci amana, ya zage ta, ya zagi ubanta a gabanta. Wani ya ce wa yadda aka aura masa, ya zage ta, ya zagi ubanta a gabanta, ya ce sai in daki uban naki ma a gabanta, ya ce baban naki sai in ɗebe shi da mari, in kwashe shi da mari. Amma an ba shi a su waye yau ake ba su amana a kasuwa su riƙe? Waye ake ba shi dukiya ya juya ya riƙe ta bai ci ba? Yau idan ka zo kana mu'amalar kasuwanci da wane da wane, nema yaron ka yake ya karya ka me yawa guda a cikin dukiyarka? Waye yau zaka bashi amanar mu'amala ya rike maka mu'amalarka? Nema yake karya ka, cin amana a gona, cin amana a shago, cin amana a office, cin amana a wajen aiki. Yau a cikin mu su waye suke zuwa su yi aiki su sauke amanar aikin? Musulmi kun manta cewa Allah sai ya tambaye ku akan amana? Musulmi kun manta cewa a gaban jahannama Allah zai tambaye ku akan amana? Kun manta inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha? Wallahi mu sani cewa akwai tambayar Allah akan mu ranar tashi al-kiyama akan duk amanonin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bamu. Allah ya baka amanar kanka, ka bi shi, ka masa da'a, kai sallah akan lokaci, kai azumi in lokaci yayi, kai dukkan awamirul Qur'an, duk abin da Qur'ani ya umarce ka kai kokari ka aikata, wannan amana ce. Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Mun bujirar da amana ga sammai, ku ji wannan ayar, sammai Allah ya bata amana ta kasa dauka, kasa duka Allah ya ba su amana kasa ta kasa dauka, duwatsun duniya gaba daya Allah ya daura musu amana suka kasa dauka, amma dan adam ya dauka ya ce zan iya? Innahu kana zaluman jahula, lalle mai zaluntun kansa ne kuma mai yawan ainihin wato zalunci ne. Qur'ani ya umarce mu da mu rike dukiyar amana, dukiyar maraya, mu kyautata wa maraya, mu taimaki maraya. Manzo Allah ya ce ana wa kafin yatimi ka hateni fil janna, da ni da mai kulawa da maraya kamar haka ne a gidan aljanna. Ku duba tsakanin wannan yatsan da yatsa yadda suke a haɗe da junansu, a haɗe suke, duba tsakanin wannan da wannan.
da ni da mai taimakon maraya muna hada gidan aljanna. Amma yau nawa ne a cikin mu suke iya kula da amana? Kaninka zai mutu ya bar ƴaƴansa ya bar dukiya ka cinye dukiyar ka taimaki ƴaƴanka ka ika taimaki ƴaƴan kaninka da ya mutu. Babanka zai mutu ya bar dukiya na kannanka saboda kai ne babban yaya. Ka zama mai cin amana, mai cutar marayu, ka cinye dukiyar marayu, ka gina gida da kudin kannanka, ka ƙara aure ka auri jajayen mata da kudin kannanka, ka sayi motoci da kudin kannanka, ka shiga kasuwa ka fantama da kudin marayu. Yau abinda ake yi kenan, alfahari ne ma wasu suke yi akan su ci dukiyar maraya. Wallahi duk wanda ya ci dukiyar maraya wallahi sai ya shiga wuta. Haka Allah ya ce nan ladina yakuluna amwala al-yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Masu cin dukiyar maraya da zalunci, Allah ya ce ku sani cewa wallahi wuta kuke ci, ko na matarka, ko na kanin matarka, ko na kaninka, ko na abokananka, ko na ɗan uwanka. Duk wanda aka bashi amana ta taimakon maraya bai taimake shi ba, ya cinye dukiyarsa, in Allah ya soyar da sai ya shiga wuta. Da haka ka tuba ka mayar da haƙƙi da ka ɗauka. Alƙur'ani ne umarce mu wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddahu wa awfu bil ahdi inna al-ahda kana mas'ula. Alƙur'ani ya umarce mu da cika alƙawari. Ƙur'ani ya ce ku cika alƙawari. Lallai alƙawari abin tambaya ne. Alƙawari abin tambaya, duk wanda yayi alƙawari zai yi kaza, to fa lallai ya aikata abin da yayi alƙawari. Idan baka aikata abin da kai alƙawari ba, alƙawari sai Allah ya tambaye ka a kiyama. Idan ka san ba za ka aikata abu ba, to kada ma ka fara yin alƙawari a kansa. Manzon Allah yana faɗa dangane da shugabanni wanda suke jagorantar mutane. Duk wanda Allah ya ɗora masa nauyi na shugabanci, hadisin Ma'kal ibn Yasar yace ya haƙinci mutane, ya mutu yana mai cin amana, ya mutu yana mai ƙin kulawa da alƙawarin shugabancin da ya ɗauka, to ranar tashi alƙiyama sai Allah ya haramta masa shiga gidan aljanna. La ilaha illallah. Kaji hadarin shugabanci. Duk wanda ya haƙinci kujera, duk wanda ya haƙinci jagoranci, shugaban nan fa ko shugaban makaranta ne, shugaban nan fa ko shugaban unguwa ne, shugaban nan fa ko shugaban kasuwa ne, shugaban nan ko shugaban gona ne, shugaban nan ko shugaba ne a gida, shugaban nan ko shugaba ne a masallaci, shugaban nan ko shugaba ne a kungiya, shugaban nan kowane shugaba ne. Matukar ya haƙinci al'ummarsa, abinda ya faɗa ya ƙi ya cika alƙawarin da ya ɗauka, sai Allah ya haramta masa shiga gidan aljanna. La ilaha illallah. Allah kare mu da karewarsa. Allah ya umarce mu a cikin alƙur'ani mu cika mizani, mu cika skeli. Masu ina ƴan kasuwa, ina masu aunawa, ina masu kullawa, ina masu haɗawa, duk wanda zai bayar da wani abu to ya cika mizani. Wanda zai auna, wanda zai zuba, ko abin zubawa, ko a ginan mai, ko omo, ko gishiri, ko manja, duk abin da ake ana auna shi ne, wallahi ka bayar da shi daidai, kada ka tauye. Idan ka tauye za ka tauye ladanka, idan ka tauye a kiyama sai ka biya. Daka duk wanda ya tauye wa mutane haƙƙinsu sai Allah ya tambaye shi. Allah ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza kalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usuna liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin. Allah ya ce waɗanda ake ba su suke tauye mudu, ku cika. In kun je za ku auna, ku sa a cika muku. In kun zo za ku aunar, ku tauye. Allah ya ce yanzu waɗannan ba sa ba san cewa Allah zai tashe su ba a wata rana mai girma. Ka duba Allah da kansa yace kiyama babbar rana ce, liyawmin 'adhim, yawmin 'adhim, babbar rana ita ce ranar tashi alkiyama. Kai kana nan kana wasa, ka dauke ta karamar rana ce, a wurin Allah babba ce. Wa tasabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'adhim, kuna daukan abun karami ne amma a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala abu ne babba. dan haka ya ku yan uwana ku sani cewa wajibi ne mu kula da wannan mu kiyaye da ƙarshe abinda Qur'ani yake hana mu yi ya hana mu zina Qur'ani ya hana zina Qur'ani ya hana luwadi Qur'ani ya hana sata Qur'ani ya hana cin riba Qur'ani ya hana cin amana Qur'ani ya hana ƙarya Qur'ani ya hana zalunci Qur'ani ya hana cutar da makoci Qur'ani ya hana mummunar mu'amala Qur'ani ya ce mu zama mutanen ƙwarai mu zama mutanen kirki Qur'ani ya hana mu duk abin da zamu iya cutar dan uwan mu kada mu aikata shi dan haka wajibi ne ga musulmi yayi kokari ya aikata abin da Qur'ani yace aikata ya kuma nisanci abin da Qur'ani ya haramta dan ƙarshe zamu dan yi summary dan gane abin da muka faɗa a cikin wannan huduba saboda ƴan uwan mu wanda ba sa jin Hausa summary on what we have said in our sermon now the sermon talks about the following in summary number 1 the importance of the holy Quran you as a muslim you are asked to practice what the holy Quran teaches you it is not allowed to do your life outside the teachings of the holy Quran number 2 Quran teaches us how to follow the teaching of the Quran teaches us to follow the teaching of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It also teaches us the importance of the existence of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in our midst. To follow his saying, to do what he asks us to do, to stop what the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stopped us to do. The wife of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nana Aisha, she was being asked, what is the habit or character of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? She says that the real habit of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the blueprint of the teachings of the Quran, or is the blueprint of the basis of the Holy Quran. Wa kana khuluquhul Quran. So the Quran also teaches us good habits, good characters. As a Muslim, you have to try your best to be a good vicegerent, a good somebody that people can take from you, people can teach from you, people can understand you, how you follow the Holy Quran, how you read the Quran, how you maintain the good conduct and character of the Holy Quran. Also, we can also understand from the Holy Quran the importance of justice to mankind, justice to animal, justice to neighbors, justice to all, and so on and so forth. We also understand the importance of neighborhood, good relationship with others, good relationship with friends, good relationship with parents, good relationship with children and their likes. We also understand and knows from the Holy Quran taking halal. Quran forbid us taking unlawful things. Quran stops us from taking haram. Haram, it is something that is being forbid on you. It is not allowed to be taken it, like riba, usury, like unlawful sexual intercourse, like homosexual and so on and so forth, like taking alcohol and so on and so forth. It is also haram. It is among the good teaching of the Holy Quran. It stops a Muslim to be doing such bad habit. We can understand from the teaching of the Holy Quran that dua, supplication, is not being accepted from any person who is taking haram. Taking haram can stop Allah subhanahu wa ta'ala to answer your dua. If your habit is taking haram, is using haram, using forbidden things, Allah subhanahu wa ta'ala will never accept your dua. We also learned respect from the Holy Quran, respect to our elders, respect to our parents, respect to our ulama, respect to our brothers and sisters, and also the habit of taking alcohol, the habit of adultery, it is also being stopped from the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala shout on it. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned it many times in the Holy Al-Quran. So it is very important as a Muslim to try your best to do what Allah subhanahu wa ta'ala asks you to do. And also, we can understand from the teachings of the Holy Quran, kindness to the orphans. Kindness to the orphans. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam is saying that he who is taking care of yatim, an orphan, he is with him in al-jannah. Ana wa kafil yatimi kahatini fil jannah. So because of the time, we don't have enough time to say all what we have said in this sermon. It is just a summary to those who are not understanding Hausa. Muna fatan Allah karba du'an mu, Allah yafi mana kurakuran mu. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi awdat ad-din ya rabbal alamin. Ya Allah ka bamu lafiya zaman lafiya. Allah ka sa aljanna makomar mu. Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu. Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Allah ka bamu ikon aiki da abinda alqur'ani ya karantar da mu. Allah ka bamu ikon hanuwa da abinda qur'ani ya hana mu. Ya Allah ka sa mu zama mutanen ƙwarai. Allah ka bamu rayuwa mai dadi, ka bamu mutuwa mai dadi, ka bamu iyalai masu mutunci, kuma ka sa mu gama da duniya lafiya. Ya Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Ya Allah ka karfafa musulunci a wannan ƙasa ta Kwatano. Allah ka karfafa musulunci a wannan ƙasa ta Kwatano ta Benin. Ya Allah da ita da kewayen ta gaba daya. Allah raunin da musulmi suke da shi, Allah ka karfafe su. Allah ka azurta su da arziki. Allah ka azurta su da wadata. Allah ka ba su ikon taimakawa addinin su. Allah ka ba su ikon taimakawa da awasu. Ya Allah ka sa musulmi na wannan ƙasa ta Benin, Allah ya ba su ikon dabbaka abinda Qur'ani yace su dabbaka. Allah ya ba su ikon dabbaka abinda musulunci yace su dabbaka. Ya Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka ba mu mai kyau, ka shayar da mu mai kyau, ka jiyar da mu dadi, ka inganta rayuwar mu, ka sa mu yan aljanna ne. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala al qaumil kafirin. Allah ka jikan malaman mu, Allah ka jikan iyayen mu, Allah ka jikan magabatan mu. Allah kai albarka wa yan kasuwan mu, kai albarka wa masu aikin gwamnatin mu, kai albarka wa malaman mu, kai albarka wa masallatan mu, kai albarka wa makarantun mu, kai albarka wa da'awar mu. Allah ka ba mu hakuri da rayuwa. Allah ka ba mu hakuri da rayuwa. Ya Allah ka inganta mana rayuwar mu akan imani, akan musulunci, akan tausayi, akan jinkai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.